Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Mukeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau 23 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To alheri jama'an Amurka, ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Su ma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamiri da matsin lamba akan haka. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudan da suka yi sanadiyar barkewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A yau Litinin kasar Misira ta rufe babbar iyakarta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai. To alheri jama'an Amurka, ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Su ma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamiri da matsin lamba akan haka. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudan da suka yi sanadiyar barkewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A yau Litinin kasar Misira ta rufe babbar iyakarta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger, Nigeria tana gudanar da bincike akan zargin wani dan sanda da harbin wata mata a kafa sabili da jan kafa wajen bin umarnin da ya bata.
An tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga, ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayan mu a kafa galiga ita tsaye. Na ce me ya faru haka na bindiga? Wai eh mun muna bata musu lokaci, an ce mu zo mu wuce mun tsaya muna bata musu lokaci.
Hukumomi a jamhuriyar Niger na shirin dage dokar hawan babura a jihar Talabere da ake fama da ayyukan ta'addanci, sai dai masu kula da lamura na cewa kada dage dokar ta maida hannun agogo baya.
Ya kamata amma a bada wasu sharuɗi, a bada wani lokaci a ce daga ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 5 na yamma, a ce to fiye da wannan lokacin in an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya ba ne.
Muna kuma da rahoto kan batun shirin samar da wuraren kiwo a waɗansu jihohin Najeriya, sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Farande. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukeri. Jama'an Amurka dai ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Su ma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan labiri da matsin lamba akan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa a cikin hanzari a Afghanistan tun lokacin da shugaba Joe Biden ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga kasar ta tsakiyar Asiya. A Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson da manyan ministocinsa suna shan zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa akan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin Taliban ta ƙara ƙaimi bayan da Amurka da ƙungiyar NATO suka yi niyyar janye sojojinsu. Yayin da ake yi wa juna waɗannan zargin akan rashin shirya kwashe mutane da kuma yanayin hargitsi a filin saukan jiragen sama na Kabul, wani babban jami'i a jam'iyyar Johnson ta Conservative, Tobias Elwood, kuma tsohon ministan tsaron Burtaniya, ya yi korafi a jiya Asabar akan rashin tsari tsakanin gwamnatocin NATO. Elwood ya ɗora ayar tambaya akan tunanin fara janye sojojin NATO daga Afghanistan kafin aka fara aikin kwason fararen hula da ke neman barin ƙasar. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudai da suka yi sanadiyar barkewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya. Ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa, inji Christy Brown, jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido akan kariya a gungun makarantun karamar hukumar Humphreys. Mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan ya yi yawa a cikin hanzari, inji babban dan sandan karamar hukumar ta Humphreys, Chris Davis. An rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin Facebook na ofishin karamar hukumar. Gwamnatin Tennessee Bill Lee ya zagaya inda lamarin ya faru kana ya tsaya a babbar hanyar Waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna kiban kayansu a cikin ruwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin Misira ta rufe kan babbar iyakar ta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin a cewar jami'ai. Wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta Rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara. Hukumomin Misira sun ci gaba da bude iyakar a lokacin yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin watan Mayu. A cewar jami'an kasar ta Misira, rufe kan iyakar na da nasaba da kokarin da Misira din ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da daddaden shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sai dai nan da nan ba iya gano dadewar da rufe kan iyakar zai yi ba, inji jami'ai. Daya daga cikin jami'an ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga Hamas saboda rashin jituwar ta da alkahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da Misira ke jagoranta da Isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta bangaren Falastinawa. Jami'an sun nemi a saka sunayensu saboda ba a ba su izinin magana da manema labarai ba.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger, Nigeria, inda aka fara bincike kan zargin wani jami'in ɗan sanda da harbin wata mace a ƙafa bayan wata jayayya da ta shiga tsakanin su da wasu mata uku. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger, Nigeria ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani jami'inta guda da ya harbi wata mata mai suna Hadiza Yunusa a garin Kwantagora. Rahotanni dai sun nuna cewa ɗan sandan sun je gidan wannan mata ne akan wata takaddama ta rabon gado tare da alkalin da ke shari'ar rabon gadon domin sanya hannu akan wata takarda kamar yadda ita wannan mata mai suna Hadizan wadda a yanzu haka take karbar magani a asibitin kwararru na IBB dake garin Mina ta yi karin bayani.
Alkali sun zo ana magana an kawo takarda an ce in yi signing, sai nace a sai na karanta takarda an ga me aka rubuta kafin in ce zan yi signing. Na gama kenan na karanta shikenan, sai ce wato ai arrest din mu a wuce, sai nace to mu je. Na ce zan bude mota zan wuce ni kawai ban ma dai san me ya faru ba, ni dai kawai na ga na daga kafa na ban iya dagawa. To yayi kuma a tantin ya kara harbi na kafa guda shine wata ta jaji.
To mallama Salamatu Yunusa yar uwa ce ga wannan matar, ga ƙarin hasken da ta yi akan lamarin.
Mun zo gurin mota za mu shiga mota a wuce B division, sai muka ce to tunna dukan mu an kwashe mu bari a kira mamanmu saboda tunna duk an kwashe yaranta hankalinta ba zai kwanta ba. Ta hito za ta shiga mota sai ya ce wai banda ita, sai muka ce a'a ko an wuce hankalinta ba zai kwanta ba, sai ta ce ita ma sai ta ji. Shikenan an tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga, ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayan mu a kafa ga liga ita tsaye. Sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nace me ya faru haka na bindiga? Wai muna bata musu lokaci, an ce mu zo mu wuce mun tsaya muna bata musu lokaci.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta dauki mataki akan shi wannan dan sanda da ya harbi wannan mata, kuma suna gudanar da bincike akai. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya yi karin bayani.
Ya yi bani report har da na ce ana bincike ba duk abin da aka gani rainar laifi ko ya dai za ta zama haka.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Ga Baba Yakubu Makeri ya sake shigowa da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki a labaran duniya.
Mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta yi magana akan abin da ta kira tsinkaya ta bai daya da kuma buɗaɗɗen yankin Indo-Pacific yayin da take rangadi a Singapore a farkon takaitaccen ziyararta a kudu maso gabashin Asiya. Da take zantawa da manema labarai tare da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong, Harris ta jaddada aniyar Amurka game da yankin da kuma yin aiki tare da kawayenta wurin bin dokoki da oda na ƙasa da ƙasa da samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa ciki har da tekun China ta kudu. Babban dalilin kasancewa na a nan shine Amurka ita ce shugabar duniya, kuma muna ɗaukan wannan nauyi da muhimmanci, inji Harris. tattaunawar ta yau Litinin ta maida hankali akan matsalolin sauyin yanayi in ji Harris tare da bukatar yin aiki tare domin kawo karshen annobar coronavirus da kuma hana faruwar irin haka dan gaba a karshe shugaban kasar Taiwan ya karbi allurar rigakafi na farko da kasar sa ta tsibiri ta yi a cikin gida da ta kawo cece kuce yau Litinin ne aka yi wa shugaba Tsai Ing-wen alluran farko a bainar jama'a domin fara aikin bada rigakafin ko da yake sashen kiwon lafiya da kimiyya na tsibirin ya bayyana damuwa akan rigakafin da kamfanin har da magunguna na kasar yayi wanda bai samu amincewar hukumar kula da rigakafi ba domin amfanin gaggawa a maimakon amfani da sakamakon binciken da aka kwashe lokaci mai yawa ana yi akan rigakafin da kuma gwaje-gwaje hukumar ta gwamnati kwatanta karfin garkuwar jiki na rigakafin Medigen da kuma karfin garkuwar jiki da rigakafin AstraZeneca ke da shi gwamnatoci da dama ne da suka amince da yin amfani da rigakafin AstraZeneca wanda aka gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a kansa da aka saba yi kafin amincewa da rigakafi
to a gaida baba Yakub Makeri da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari kuma munfi jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bayyana shirin dage dokar hana amfani da babura a jihar Talabere wacce aka kafa a shekara ta 2017 da nufin murkushe matsalar tsaro da ake fama da ita kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aika mana
a yayin da yake jawabi wa al'ummar ƙauyen Tem na jihar Talabere a ƙarshen mako inda aka yi zaman makokin wasu mutane 17 da 'yan bindiga suka kashe a masallaci ne ministan tsaron ƙasar Niger Alkasum Indatu ya sanar cewa gwamnatin Niger ta kuduri aniyar dage dokar hana amfani da babura a wannan yanki a watan gobe ne matakin ke fara aiki a matsayin wani gwaji na tsawon watanni 2 in ji shi
insha Allah muke da alƙawari ita wannan watan wannan dokar dage ta zari zamu dage ta matsayi wata guda zan wata dan mu ga abin za ta bandawa kuma muna so cikin wannan an dage ta yin me mutan shi ya zo wurin mai gari ya dai ya rubuta mutan shi ya rubuta sunan shi ya yi mishi takarda
wani darajin kare haƙƙin jama'a a yankin Talabere Muhammadu Ali na cewa soke wannan doka tamkar an cire wa talakawa kaya ne a kafa
lokacin da aka dauki wannan dokar ce aka yi a bar motuna a bar hawan motuna dan a samu jami'an tsaro su yi aiki su yadda ya kamata jiragen sama za su zuwa su dai su yi shawaki cikin yanki-yanki inda suka ga moto buge shi za su yi sai zamanto ba haka ba ne mu aka hana mun hawan moto su kuma ƴan ta'adda sai suna cin birnin su ba babba ka bisa motunan suka zakkwa da aka hana mun mu ƴan kasa hawa su zaka su yi abin da suka ga dama ba zakkai gare mu yanzu ba dawaki ba raƙuma amma ai aka bada motunan nan ka gani vraiment in ma wani abin hauri ka gani ana iya zakkwa a sirte a zo a gaya ma jami'an tsaron su zaka su kawo doki fannin tattalin arziki da zuwa noma da kiwo duka rarrafin wannan motunan ya kawo cikas babba a cikin karkarin namu allai an ka dage wannan dokar vraiment tana kawowa wani haske fuskan bunƙasar arziki da na tsaro
haka su ma masu nazari akan sha'anin tsaro ke ganin fa'idar matakin sassauta dokar amfani da babura a jihar Talabere to amma kuma akwai buƙatar saka tsari a wannan al'amari in ji Mustapha Abdullahi mai ban didigin sha'anin tsaro a yankin Sahel
ya kamata amma a bada wasu sharadodi a bada wani lokaci a ce daga ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 5 na yamma a ce to fiye da wannan lokaci in an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya bane kuma inda san samu ne a ce kowane babur din ma an ba shi lambobi lamba kaza an san nauri kaza ne to wataƙila wannan yana iya sa ƴan jami'an na Talabere su dan walwala kuma su kama gwamnati wanda za a ciyo kan ƴan ƙasa domin su dora ba shi labari
a shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Talabere kafin daga bisani matakin ya mamaye illahirin yankin a matsayin wani bangare na dokar tabacin da aka kafa kusan lokaci guda da jahar Difa da wani bangare na jahar Tawa da zummar dakile aika-aikar yan ta'adda. To amma lura da yadda abin ya haddasa tsayawar al'amura yasa mazauna yankin Tilaberi kira mahukunta su tausaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wani mai fataska da hotunan namu a Najeriya inda amincewa da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na samar da wuraren kiwo 368 a jihohi 25 na kasa yake ci gaba da daukar hankali. Ga wakilinmu Madina Dauda da karin bayani.
Wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka ya biyo bayan shawarwari ne da wani kwamiti na musamman ya bashi wanda ya nuni da cewa samun wuraren kiwo zai taimaka gaya wajen rage rikicin manoma da makiyaya da aka gagara samo bakin zaran tun da dadewa. Shugaban kungiyar manoma ta kasa Akitaj Kabir Ibrahim ya tsokaci akan batun
kasan nan ya kamata mu san cewa da kudu da arewa duka daya ne, kuma abin da zai kawo zaman lafiya idan aka ce ayi shi to a jaraba in an ga bai yi bane sanan za a yi magana, amma don kace kawai don ba yi abin da kake so ba ba za a samu zaman lafiya ba, ni ina ganin ba a kyauta ba. So rashin fahimta ne da rashin bada dama ayi abu shike kawo wannan tsammanin za a samu rashin zaman lafiya.
Shi kuwa mamba a majalisar gudanarwa ta hukumar tantance ingantaccen iri na kasa Ibrahim Musa yace wannan abu ne da ake da shi a kasa tuntuni, kuma in an yi shi yanzu yana da kyau.
Akwai gurare da yawa tun 1948 kos zamanin su Sardauna aka ciciro dannan dazuzzuka. Wannan yunkuri da gwamnatin General Muhammadu Buhari ta bujiro da shi yunkuri ne mai kyau. Idan aka fidda wuraren kiwon nan za a tattara filani a guri daya, za a ilimantar da su, sannan za a sama musu mashayan ruwan dabbobin su, sannan dabbobin su za su samu ciyawa mai kyau. Saboda nan nake magana da ke akwai manya-manyan dakunan bincike da nazarin halittar tsirrai na makaranta tun koyon gona kamar Zaria akwai Nafri suna da wannan tsarin. Sannan kuma ina ga kamar Kano da Jigawa a lokacin muna da guraren irin da ake bayin dabbobi inda ake samuwa ingantaccen dabbobi da kasashen waje ana bayin su wanda Bature ke kira artificial insemination. So abu ne mai kyau.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar manoma auduga ta kasa Dr. Munzali Dayyabu Taura yace lalle ya kamata manoma da makiyaya su rungumi wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta fara yi.
Wannan tsari da ni girma shugaban kasa ya bujiro da shi tabbas idan aka samu yanayi kyakkyawa aka kirkiri shi ruga dan wanda a turance ake kiransa grazing reserve areas zai taimaka wa mutane, kuma su kankansu makiyaya kenan za su samu matsuguni su samu damar ƴaƴansu su samu dukkanin tagomashi.
Amma wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma har da wasu a arewa sun fito fili sun ce su ba za su amince da samun wuraren kiwo a jihohin su ba, duk da cewa kwamitin ya ce sai an yi tuntuɓa tare da wayar da kan jama'a kafin a kai ga tabbatar da shi a jihohin. Kwamitin ya yi aiki ne a ƙarƙashin shugaban ma'aikata na fadar Asoro Ibrahim Gambari da gwamnonin Kebbi Ebonyi da ministan albarkatun noma da ministan albarkatun ruwa da ministan muhalli. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ku duka, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa walƙoliyar daraja shi hau shi tare dan soshi mara.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba da duba ire-iren fa'idoji da suke kunshe cikin wani tsarin daidaito da aka samar a karatun jami'o'i da na kwalejojin fasaha a Najeriya, wanda aka dade ana kuka a kan tsarin, duk da cewar da dama suna ganin cewar wannan shirin ya dauki lokaci kamun a yanzu aka aiwatar da shi.
Za ka samu masu digiri a Nigerian University yanzu ba su iya turanci ba, Hausan ma to tun daga umba Bahaushe ba ba su iya ba, amma da suke so going through the process shikenan. Yanzu digiri ma kam sayan shi ake online, ma za ka samu mai open, ma za ka samu an ce wani open university da mu rubutu sai ka yi shi sai hannun ka ya abu, amma yanzu makaranta kawai ana ce ya canji da abu, to me bambanci? Bambanci ya zama iyawanka. Kowane irin digiri kake da shi inda baka iya ba ya kamata a cire ka, kuma ko baka yi karatu ba inda kana da kwarewa to ya kamata a barka wa, to performance ne. Shi yasa in kin je namu American System of University karatu, baki taba ji mutum ya je kawo Ingila ko abin ya je siyo ya dawo daga nan bai iya turanci ba bai iya koyi ba, don komai sai an yi shi bisa ka'ida. To alhamdulillah yau majalisar dattawa sun yi dattako don ni am affected, abun da ya ce cucuce ne lokacin ni dan kauye na zo ba su counseling, ba wanda zai ban shawara, iyayen nan ma su ba ba karatu suka yi ba, kuma a Najeriya mu na yau musamman a arewa har da kudu din ma talaka sun fi masu hali yawa, to deliberately ake yi wannan discrimination, don yanzu zaka je office goma ka nemi dan talaka ba zaka samu ba, amma da kuma zaka je office goma takwas zaka samu dan talaka ne, don su ne mu ne masu kwazo. Mai halikan ai bai damu ba, don already ya tashi a gidan kwano, mu a gidan cin kama maka aka muka tashi kamin muka gani an fara buga kwano, mu da kafa muke tafiya kamin da kuma mun zo kamin nan daga baya muka zo muna samu takalmin tayar mota, kin gane? Kamin nan daga baya mun zo muna gani abin da muke kira shi takabrodi, don in ka sa slippers din yana da laushi sai a ce ka magana takabrodi din. Kuma a lokacin ma university suna da ka'idan ɗaliban da za su ɗauka bisa ana adalci ne, bisa a ce local government local government. To wannan abu gyaran da aka yi mai kyau ne, kuma ban da gyaran nan a ko ina ya kamata ya zamanto kwarewan mutum shine girman mutum. Da ai a first civic ko wani shekara biyu ana yin jarabawa nan ba a magun-magun a can.
Me zaka ce ma waɗanda ke cewa mutumin duk da yayi makarantar kimiyya da fasaha shi ya zaba ya je makarantar kimiyya da fasaha, alal misali a ce yanzu ana neman masu takaddu darussa kamar 5 ko 6 sai ni na samu darasi guda 4 kawai bai isa jami'a su dauke ni ba, amma makarantar kimiyya da fasaha sai suka bani gurbi, to an ce ni ce na zaba in je makarantar kimiyya da fasaha saboda haka bai kamata a daidaita babbar diploma dina da kuma wanda ya je degree saboda ya samu darasin da ake bukata duka ba.
Da farko ma yanke darasa a kai cewa kana da darasi 5 ko darasi 6 duk wannan din mazalunci ne, abun da ya kamata in zaka shiga jami'a ka je kai jarba sai shiga jami'a shine jam, in ka samu credit kaza zaka yi course kaza zaka je university kaza, ko kana da credit guda 3 ko kana da credit 2 ko kana da credit nawa ne ba ko baka da credit, idan an yi wancan jarabawan kace sai ka shiga jami'a ba, amma magana a kawo maganan credit din kaza, ni na ce miki ina da credit, ina da disi, ina da AA guda 7 tun ka miki certificate 7 subjects 8 ne, to amma idan zaka shiga university ana da jam a lokacin mu da aka introduce jam 1978, to in an yi jam in ka ci points din cut off point sai ka shiga university, joint admission and matriculation and exams, to don me kuma za a ce kai don kana da credit 3 ko 4 ko 5 kuma bari ga miki da cewa kana da credit a mathematics ko kuma English zai qualify naka ka shiga, bai taba ba da ni tsohon malami ne na kwar shekara 20 baya garanti, akwai kanina da bai da ilimi da farko a primary school har ni na gani kamar ba zai, yanzu bari ga miki yana da PhD a mathematics and computer science ke je university of Maiduguri, kuma ba wai abin nan ba a ci yake a suka zai PhD na shi, to a sai a primary school fa baya samun number 1 to 10 ma, da aka zo yana tashi yana improving daga baya performance nashi yayi kyau, to wannan standard da suke setting akan way secondary school abin degree da mai wannan ba daidai bane, iya wanka kore wanka.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda muke tafa da shi kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia kuni lafiya
Chan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin
yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne baffa Haruna Bajoga kace ganawar sirri da kai tsakanin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida da Obasanjo da kuma saraki da wasu jigajigan PDP bai zo mana da bamaki ba duba da yadda muke kara tunkarar zaben shekara ta 2023 sai ra'ayin Abubakar Lawal gidan dan maye jaggaba kace to gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari mun ji furucin da kai akan yankin da ke fama da tashin hankali a jihar ka ta Katsina da kace mutane su tashi tsaye su kare kansu daga hararen yan ta'adda tunda gwamnati ta kasa to ya kamata ku taimaka wa jama'a da makamai da kayan aiki saboda su ma yan ta'adda daga wasu ne suke samun makaman da suke zalunta jama'a ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina kace gwamnatoci da hukumomin tsaro ya kamata ku ƙara azama wajen samar da ingancin tsaro duba ga yadda yan ta'adda ke ci gaba da zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Dr. Dunari da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa kuka ce muna fata wannan sabon dokar kasan albarkatun man fetur ta kasa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wa hannu ta amfani talakawan kowane yanki ta kuma kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da wani yanki ke yi wa wani to sakonni da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa mu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba ya saki shigowa da tashin muhimman kanin labarai
Alhiri a takaice jama'a Amurka dai ba su kadai ne suke shin zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba su ma shugabanni a Turai da mashawartan su akan tsaro suna shin sukan lamiri da matsi akan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa cikin hanzari a Afghanistan tun lokacin da shugaba Joe Biden ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga kasar ta tsakiyar Asiya A Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson da manyan ministocinsa suna shin zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa a kan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin Taliban ta ƙara ƙaimi bayan da Amurka da ƙungiyar NATO suka yi niyyar janye sojojinsu. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi, kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma guraguzai da suka yi sanadiyar bacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikin su sun tsira daga wannan ambaliya.
To masu kurare kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke sonewa al'umma ido kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Twitter da Facebook da ma YouTube domin samun ƙarin bayanai da kuma yin tsokaci. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Grayson da ta hada shiri, alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.